بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da kadar zaman haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna 12 ga wata na al-Muharram hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 21 watan 8 miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala yau zamu darasi na 16 a cikin littafin طول الامل وكيفيه العلاج ko kuma ka kira shi da suna ad-darul akhira kuma bayanai wanda suke kumshe da bayani akan abin da ya shafi ranan karshe wanda ita ce gaba ɗaya zaman ta ake a yau dukkan wani wanda yake kaiwa ya kawo ya kamata ya zamanto hamzarin shi da kokarin shi ya za a yi ya gyara waccan rana ce ubangiji subhanahu wataala ya mana tawfiki za mu tashi inda mali yake cewa qala ba'dhum wasu daga cikin magabata yake ambatawa yuwabbihu nafsahu wa ya'izuha yana ma kanshi rarauka kamar yuwabbihu nafsahu yana ma kanshi da kanshi wa'azi da nasiha da gargadi wa ya'izuha yana ma kanshi wa'azi kamar kai da kanka ne ka samu wuri ka kebance ka rika ma kanka da kanka nasiha yace ya nafsu ya ke raita badiri bil awqati qablan siramiha ki gaggauta amfana da lokutan da kike ciki qablan siramiha kahin wucewan waɗannan kwanaki kenan dukkan rayuwar da dan adam yake lokaci ne wannan lokacin yana karewa shikenan magana ta rige ta gari kenan yana ma kanshi nasiha akan ki aikata abin da ya kamata a cikin waɗannan lokutan qablan siramiha kenan kahin shudewa waɗannan lokuta sai yace washtahidi sannan ki bada kokari fi hirasati layalil hayati wa ayyamiha ki bada kokari wajen kiyaye dare rakin da kwanaki na rayuwar da kike ciki kamar kanshi ne yake ma nasiha kenan dare rakin da yake yankawa ɗaya bayan ɗaya da ranekun da yake rayuwa a cikin su kenan ki kiyaye ki bada kokari wajen aikata ayyuka managarta yace faka annaki bil quburi faka annaki ke raina kamar ga ki ga kabarurruka wa qad tashaqqaqat waɗannan kabarurrukan ga sunan sun tsatsage kabari yana tsagewa me zai biyo baya fitowar ɗan adam summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun Allah ce sannan zamu yi busa na biyu a cikin wannan kaho sai ga makamalan mutane qiyamun suna hutowa daga cikin kabarrukan su yanzu nuna suna kallon juna kiran ga ka a ranan daga kabarrukan suna tsagewa kaga wannan ranan babu zancen cuwatuwa ba ƙarya ba ha'inci duk wani abin da ka sani na cuwatuwa na rayuwa babu shi a wannan lokacin yace wabil umuri sannan kuma dangance da abin da ya shafi al'amura wa qad tahaqqaqat al'amari komai ya tabbata an dora ma'auni ga kanan ka zo lahira ga takardun aikinka yanzu hisabi kawai za a maka kenan ta haqqaqa kullu shay bi ma'ana komai ya tabbata sannan wa bi wujuhil muttaqin wa qad ashraqat ya ke raita ki rika tunanin ga huskokin masu tsoron Allah wa qad ashraqat tana kyalli tana walqiya duk mutumin da yake mutumin Allah ne ana zuwa gobe kiyama daga an huto daga cikin kabarin nan yana hutowa huskar shi za ta rika wani haske yace wa bi ru'usil usati wa qad atraqat amma kuma a daidai lokacin daga ru'usul usat bi mana kawunan waɗanda suka rika saba wa Allah wa qad atraqat ay wa qad ta'at kenan kan kahuri kuma yayi kasa kenan baya maso daga kanshi Allah kiyaye قال الله قال تعالى وتقدس الله بغرما دبوا yake cewa walau tara idhil mujrimuna inda zaka ga mujriman diya bimana mutanen banza da suka aikata masha a cikin rayuwarsu naki suru usihim bimana khafadu ruusam sun sunkuye kansu a gobe kiyama inda rabbihim a wajen ubangijin su suna cewa inda rabbihim rabbana absarna ya ubangiji yanzu mun gani wa sami'na ya ubangiji yanzu mun ji mi za a yi farji'na na'mal salihan Allah ka maida mu duniya mu aikata aiki nagari inna muqinuna mu masu tabbas ne akan cewa duk wanda bai aikata alheri ba yazo lahira akwai matsala za su dawo a ba za su dawo ba tahiyya ce wanda in aka yi ta an yi ta kenan ai shi yasa ake ta jan hankali cewa kayi kokari ka gyara tun kahin wannan nadaman ta zo kuma duk mutumin da bai gyara ba tabbas zai wannan nadama Allah kalle sanya mu a cikin su da haka za su ce ya ubangiji a maido mu mun ji mun gani zamu gyara inna muqinuna balle mu mun tabbatar da azaba tabbatatta ce a can cikin suratul an'am Allah yake bada labarin waɗannan mutanen yake cewa suna fadan cewa Allah a maido mu zamu aikata alheri Allah ce ku kyale su walau ruddu la'adu limanhu an ko da an maido su duniyan irin abinda suka aikata na ba daidai kin nan ba na yanzu shi za su sake maimaitawa ya za mu fahimci haka yanzu da mun irin wa'azi ne bai gani ba kuna tare da mutun gashi dan tashi fadi tare kuke kawai sai mutu yanzu akwai wa'azin da shi wannan amma kuma daga ka dan daga kafa kwana biyu Allah sai ka sake dannawa kai gaba to kaga kenan walau ruddu la'adu limanhu anhu wa innahum lakathibun malike cewa da iya daga cikin halin magabata wa'azin da suke ma kansu suna cewa ya nafsu ya ke raita ammal wari'una mutanen da suke da tsantsanin duniya faqad jaddu hakika sun bada kokari sun bada kokari sun bada hamzari wajen bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ammal khaifuna masu tsoron Allah suma faqad ista'addu sun doki duk irin guzurin da ya kamata su doka sun yi sallah mai kyau sun yi azumi mai kyau sun yi karatu mai kyau duk wani aiki na alheri da zai sa su wanye da Allah lahiya to sun aikata saboda me yasa li'annahum yakhafuna azaballah yace wa amma salihuna kaga diya na gari faqad farihu warahu hakika sun yi horin ciki warahu kuma sun yi nashadi ai nashatu sun gwada karsashi wajen bauta wa Allah subhanahu wataala wa amma alwa'izuna faqad nasahu wa sahu masu wa'azi sun yi nasiha wasahu sun yi takururuwa a ko'ina ana ta daga murya bayan Allah ku ji tsoron Allah yake cewa ka sani ba a samun aljanna haka kawai ka miƙa kafanka kamar yadda al-ilmu la yuhsalu illa bin nasab ba a samun ilimi sai an gaji ba a samun dukiya sai an gaji wal malu la yujma'u illa bit ta'ab haka ita ma dukiya ba a hada kanta dole sai an gaji ana ta lissahi ana ta waya ana ajjewa ana kaza da kirza a samu a hada kanta ko kaga da wahala ilimi in zaka neme shi ma dole da me da wahala to ina ga aljanna kuma ina ga aljanna min babi aula yake cewa ayyuhal abdul harisu ala takhlisi nafsihi ya kai wannan bawa mai kwadayi akan kubutar da kanshi in azamta fabadir in kayi niyya ta aikata aiki managarci fabadir to ka gaggauta lokacin da hoba jiran ka zai ba wa in hamamta fasabir haka kuma in kayi koki ka doki niyya fasabir ay wajib alaihi wa dawim ka dawwama akan bautan Allah subhanahu wataala ya zama to himmarka ba yau bane a bauta wa Allah gobe kuma a shiga harkokin duniya sun ma'amalu sun magafaru a in dai zaka bauta wa Allah fa sabir to dole ka zamanto ka dawwama akai sannan wa'lam ka sani annahu la yanalu al'izza wal mafakhira ba ho wanda zai samu daukaka da matsayi na alfahari illa man kana fi saffil awwal sai mutumin da ya kasance a cikin layi na farko bi ma'ana duk abin da ake in dai bauta ne ga Allah to kai kokari ya zama kai ne na fari ko kuma in ba kai bane na fari ya zama to ku ne na farko farko sallah sai aka zo ya zama kana sahun fari menene za a yi taimaka wa addini ne ya zama to ku ne gaba gaba duk wani abin da za a ma addini ya zama to kana da ta cewa akai bi ma'ana kana da kokarin da kake bada ba ya zama to ba kai kullum a baya kake hatta da sallar da ba ko biye zaka bada ba ita ma kullum a baya kake kullum aka juya kai masbuki ne kana cikin sallah wannan shine halinka to ka sani cewa ba wanda zai samu daukaka ba wanda zai samu abin jiji alfahari sai mutumin da ya kasance a cikin layi na farko a cikin komai malai ce ja'a fi hilyatil awliya yazo a cikin littafin hilyatul awliya sannan kuma wa qisaril amali kuma yazo a cikin littafin qisarul amal ibn abi dunya fi safhati thaniya wa 90 yace an abi zakariya التيمي قال يكي تشوى أبو زكريا يكي تشوى بينما سليمان بن عبد الملك سليمان بن عبد الملك ديني تشكين شوى قبل نيد أكي إما زمنتو دولة أموية كوكما دولة عباسية دولة أموية في المسجد الحرام شي سليمان بن عبد الملك ينا تشكين مسلا تشين مكة إذ أتي بحجر منقور sai aka zo da wani dutse a jikin dutsen kuma akwai rubutu limana an sassaki dutsen har an yi rubutu a saman shi fa talaba man yaqra'uhu sai yace wa zai iya karanta rubutun da yake sama wannan dutse yace fa utiya bi wahab ibn wahab ibn mamba aka zo da ɗaya daga cikin magabata ana kiran shi da suna wahab ibn mamba ɗaya daga cikin malamai fa qara'ahu sai aka bashi wannan falamin dutsen sai karanta shi fa'iza fihi sai gashi a cikin saman wannan dutsen rutun da yake rubuce shine ibnu adam ya kai dan adam laura aita qurba ma baqiya min ajalika inda kaga karancin abin da yayi saura a cikin ajalinka la zahidta fi talabi amalika da ka guji fi tuli amalika da ka guji tsawon guri da kake da a cikin rayuwarka kai ne kake da burin shekara 10 a nan gaba ashe rayuwarka gaba ɗaya wata biyu ne saura guri ya cika ha ba ya cika ba to inda kaga abin da ya maka saura a cikin ajalinka da ka rage burinka tabbas sannan kuma wala ragibta fi ziyadati min amalika da ka kwadaici ƙari a cikin aikin da kake na alheri ka ƙara ƙaimi a kai sannan wala qasurat aw wala qasirta min hirsika wa hiyalika sannan kuma da ka takaita hirsika kwadayinka da duniya wahiyalika da dubarun da kake na cikin rayuwarka da ka karanta sun zama ɗan kaɗan inda ka san abin da ya maka saura a cikin ajalinka wa innama yalqaka gadan naumuka yana yiwa gobe ya zamanto shine mutuwarka kenan kwanciyarka tana iya zamantowa gobe yake cewa law qad zallat bika qadamuka in kahonka ta sulba ta tahi babu zancen a dawo daga an ce ya mutu shikenan ko kuma a lokacin mutuwan shi yayi to kahonka ta rubuta kenan ta tahi babu zancen bari in jayo sauran jikina a kawata hiya za ka yi law qad zallat bika qadamuka wa aslamaka ahluka wa hashmuka sannan kuma iyalinka diyanka ne abinda ya shahi dan uwanka yayinka kanninka sun meka ka sun sallama ka wa hashamuka sune mutanen da suke farin ciki da farin cikinka sannan kuma su ji damuwa da damuwarka kenan ɗan uwanka kenan waɗannan sune za su meka ka zuwa cikin kabarinka fa bana minkal waladul qarib ɗanka makusancinka zai yi nisa da kai daga lokacin da aka zo aka meka ka cikin rami na shikenan an riga an kare warafadakal walidu wan nasib mahaifinka ya kyamace ka ya ika saboda ba yanda za a yi ku haɗu sannan kuma wannan nasib da dukkan wani mutumin da kake da dangantaka da shi daga wannan ranar shikenan komai ya riga ya kare ana dan gidan su wane ne dan famin wane ne ai gidan su kaza ne daga an ce ka mutu komai ya kare sai ce fala anta ila duniyaka a'ibu kai ho ba mai komowa bane zuwa ga duniyarka wala fi hasanatika za'idun daga lokacin da ka mutu nan bakka da ikon ƙara aikin alheri ko daya yace wa fa'mal li yawmil qiyama daga ka zage damtsin ka kai aiki dan gobe kiyama yawmal hasrati wan nadama ranan takaici da nadama shine ranan tashin kiyama
ba a dawowa ba wanda yake ya maka gata in ba aiki alheri kai ba mu rika hararar matsalar matsala ce wanda wani bai isa bai cire ka daga cikin ta ba a in dai mutum ya tayi abaibai to shikenan kawai an kare wa zai gyara maka kai zaka gyara maka kanka wa zai maka aikin kai ne zaka ma kanka aikin nan ba wanda zai maka wannan aikin in ahsantum ahsantum li anfusikum Allah ce in kun kyautata kanku kuka ma wa in asa'tum falaha in kuma kuka muzanta ma halau dai kanku kuka ma kenan tarihi ga dan mai ma kan shi zabi yawmal hasrati wan nadama ranan takeici da nadama da aka karanta wannan takarda ga Abdul Malik a Sulaiman ibn Abdul Malik daya daga cikin manyan sarakai na musulunci a lokacin fa baka Sulaiman Sulaiman sai kuka wannan sarkin buka'an shadida kuka mai tsanani a dalilin wannan rubutun da aka karanta mushin da yake jike wannan dusar kaga wannan kuma hakika ce wanda la tunkar haka abin yake ba yanda haka ne kawai abin da za a yi kenan da kowa gyara ma kanshi mali yace ahibati fillah ya kuma soyayya masoyana a cikin al'amarin Allah kenan ya kuma soyayya dan Allah man khafa hujumal ajal duk mutumin da ya tsoraci kar ajalin shi ya riske shi ya mushi diran da bai shirya ba kasara al'amal zai takaita guri in dai kana so ya zamanto mutuwa ta zo maka a halin kimtsi to ka takaita gurinka a cikin rayuwa ka takaita gurinka wa badir bi husnil amal sannan kuma ka gaggauta aikata aiki wanda yake managarci yace faqad akhraja at-tirmidhi min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam manzo Allah yake cewa man khafa adlaja duk wanda yaji tsoron tahiya adlaja to zai tahi tun farkon dare kan duhu ya kai kai kuma kan duhu ya shiga kai kuma ka isa inda kake so ka kai meye ma'ana haka bi ma'ana duk wanda yake so ya hadu da Allah salim alim to ya fara gyara tun yanzu fara gyara tun yanzu in yanzu ta wuce to baka da iko da zaka gyara kuma man khafa adlaja yace wa man adlaja duk mutumin da yayi jijjihi balagal manzila zai isa gidan shi a cikin nutsuwa tun kan dare ya shiga mazalla ke ta ala ku saurara inna sil'atallahi ghaliya ku sani wa kayan cinikayyan Allah iya da tsada me kayan cinikayyan Allah yace ala inna sil'atallahi aljanna ku sani cewa kayan cinikayyan da za mu yi tsakanin mu da Allah ita ce gidan aljanna bimana ba wani abu bane ba kayan arhakatak a yanzu ana karanta maka tarihin su tarihin sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wai wannan gugurmayar da suka yi da bada kokarin da suka yi da hamzarin da suka bada suka mai da duniya ba komai ba me yasa suka yi tsoron Allah ko me suke nema a wajen Allah aljanna ko to mu ko me muke nema a wajen Allah aljanna ko to mu mukarana aikin mu da aikin su kai compare tsakanin aikin su da aikin ka sai kuma kanka hisabi waɗannan mutanen da bayanin da ake ba wani lokacin da suke zama na hutu a kawai ya za a yi Allah ya yarda da su ne kuma aljannan nan da suke nema ita ce kai ma kake nema ita ce ni ma nake nema to me muka idan mu samu aljannan nan sallar kirki sai a hankali dama sallar ba wani karantar tafkai tsintarta kai a saman hanya kake yi baka san ka'idan ta baka san sharuddan ta baka san me yake tabbatar da ita me yake rufe ta baka sani ba kai dai kawai kana nan kana garam garam to a cikin duniya kawai duniya da to kake nema ala inna sil'atallahi ghaliya mu rika tuna ma kan wannan jumlar kowane lokaci sil'ar Allah tana da tsada aljanna iya da tsada wani ya tahi jihadi an mushi suka 70 a jikin shi suna komowa garin Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma waɗanda aka komo daga Uhudun nan da su Allah ya ce su sake huta ga Qurayshawa sun sake dawowa wanda bai huta daga fari ba a so ya huta wanda suka zo da ciwo 70 50 a jikin shi wani ba yatsa wani ba hannu su ake so su sake komawa su huta kuma suka huta ko mutum ɗaya a cikin su bai togace ba Allah ya dubi kokarin da suka yi Allah ya yi musu gaba ɗayan su to wannan aljanna da suka nema ita ce muke nema mu ma aljanna da su Abu Huraira, su Abu Bakr, su Usman, su Aliyu radiyallahu anhum ajma'in, wanda suka neman da ita ce muwa muke nema. Haka sai mun kama jikinmu gaskiya. Malik ya ce wa adraka salihuna khuturat al-amr, su fa mana gartan diya sun riski hatsarin al'amarin. Bimana neman aljanna ba kayan wasa bane ba. A dalilin haka fa shammaru an sa'idil jidd, sai suka daure kwabrin kokari, kenan suka daure kwabrin su sosai, suka bada kokari akai na cewa ya za a yi su samu yardan Allah subhanahu wataala. Wa aiqanu anna alhayata alhaqiqiyyata was sa'adata alabadiyyata, suka samu yaqini da sakankan cewa akan cewa rayuwa ta tabbas da morewa da rabauta na har abada, innama hiya hayatul barzakh aw hayatul abrar fi daril rahman, ita ce rayuwa ta diya na gari a gidan Ubangiji subhanahu wataala. Me darul rahman aljanna, suka gane cewa rayuwa ta kirki jin da'i mai dorewa na har abada na dindindin yana tabbata ne fi hayatil abrar, a cikin rayuwar mutanen da suka bi Allah, fi daril rahman a cikin gidan aljanna, haisu jannatin na'im, a inda adda koi aljanna, aljanna da yawa ma'abuta ni'ima. Fa kana kullu ma yushghil bil hammi wa yusaytiru ala wijdanihim an yabzuru qusara juhudihim, da haka waɗannan mutane fa kana kulla ma yushghilu bali, duk abin da ya dame su a rayuwa, wa yusaytiru ala wijdanihim, abin da yake rike tunaninsu da zuciyarsu, innama sani cewa kawai wannan abin da ya rike rayuwarsu, yabzuluna qusara juhudihim, suna baza iya makuran kokarinsu, me yasa, liyafuzu bihadha an-na'im, saboda su rabauta da wannan ni'imar mai dorewa wanda ita ce gidan aljanna. Yace wa yan'amu bi ru'yati wajhi llahi, bi ru'yati wajhi llahi alkarim, sannan kuma su Allah ya darajta su, ya kimanta su, ya daga matsayin su ta hanyar ru'yati wajhi llah, Allah ya ba su daman da za su ganshi. Ana ma ɗan aljanna suna ga Allah a gidan aljanna. Allah ce lil ladzina ahsanul husna wa ziyada, wannan ziyada malamin tafsiri suka ce shine ganin Allah. To ganin Allah kuma yahi aljannar da abun da ke cikin ta gabaɗe dadi. Allah arzuta mu da gane shi. Malik ce fahahu wa ibn Umar, yace gashi nan dai Abdullahi dan Umar, Allah ƙara yarda a gare su, kana yaqumu min al-layl, ya kasance yana tashi yayi qiyamul layl, fa yatawadda yayi alwalla wa yusalli yayi sallah, thumma yaghfu ighfa at-tayr, sannan sai yayi dan gengedi gengedi irin na tsuntsu, bi mana yayi dan jiki yayi dan rum haka kadan, thumma yaqum, kuma sai ya tashi, fa yatawadda yaje ya saki alwalla, wa yusalli ya tashi yayi sallah yayi sallah yayi sallah, sannan kuma thumma yaghfu ighfa at-tayr, ya sake yin wani dan gengedi irin gengedin tsuntsu, bi mana gengedin da bai takara kariya ba, kene dan yi barci kadan, summa yaqumu, sai kuma ya sake tashi da yusalli ya salla. Suka ce yaf'alu dhalika miraran, haka yake aikatawa ba so da yawa man so da yawa, yana maimaita haka a cikin dare guda. Me yake nema? Aljanna. Wajtahada as-sahabiyul jalil Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qabla mautihi ijtihadan shadida. As-sahabiyul jalil, sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa al-Ash'ari, shi ma qabla mautihi kahin rasuwar shi, ijtahada ijtihadan kathira, yayi kokari mai tsanani, kokari mai yawa a cikin bautawa Allah subhanahu wataala. Fa qila lahu, sai ake ce mushi, law amsakta, ina ma a ce ka rage kokari, ina ma a ce ka kame ai an yi ayyukan da ya kamata a ce an huta, law rafaqta bi nafsika, ka tausaya ma kanka, bi ba'dir rifqi, ka tausaya wa kanka da wani kaso na tausayi, ka tausasa wa kanka, sallah, azumi, qiyamul layl, karatun qur'ani, ai wannan shine aikin ka kawai, suka ce ya kamata malaka ka sauka wa kanka. Fa qala, sai Abu Musa yake ce musu, innal khayla, yace kun ga dawaki, idza ursilat, idan aka sake su a sukuwa, fa qarabat, sai suka kusa inda za a tsayar, inda ake so su kai, fa qarabat ra'sa majraha, suka kusa kaiwa ƙarshen kan inda aka sa su su yi gudu a cikin shi, kenan sun kai ƙarshen, akhrajat jami'a ma indaha, a lokacin ne dawaki dokin na zai rika hudda wani huci na musamman, kuma ya ƙara kokari na musamman yace wallazi baqiya min ajali aqalla min zalika yace ina tabbatar muku da cewa abin da ya saura a cikin rayuwata bai ma kai kuma na ga doki ne ya kusa inda aka gitta ho shi tsaya yanda yake ƙara kokarin nan to ni kuma ban ma kai nan ba abin da ya mun saura dan kadan ne daka yanzu ne ma zan ƙara dagewa saboda al'umur bil khawatim abinda ake so shine da me zaka cika ba da me ka fara ba a da me ka cika wannan shine ahammu ma fil amr Allah samu cika da imani kale yake cewa falam yazal ala zalika hatta mata abu musa al-ash'ari bai gushe ba akan haka kokari yake karawa har sai da mutu aljanna yake nema wa kana abu musa abu muslim al-khawlani abu muslim al-khawlani Allah ya rahama a gare shi yake cewa malace kamar yanda yazo a cikin littahin sifwa sifatu safwa imana sifar zababbu yace laura aitu aljannata ayanan shi abu muslim al-khawlani yake cewa inda naga aljannata idona yace wallahi ma kana indi mustazad da ban kara wani abin da na kara ba akan abin da nake sama shi a yanzu a gwada mishi aljanna ya ganta da idan shi kokarin da zai yi bai wuce abin da yake yi ba a yanzu kenan bai kasa ba a cikin komi bayanin da Allah ya mishi a cikin Qur'ani ga yanda aljanna take da bayanan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mishi sun wadatar mishi ba ma sai ya ganta ba waɗannan dalilai waɗannan ayoyi da hadisai sun ishe shi abun guzurin da ya zamanto bautan Allah ne ka inda na in yake yi yace kuma walau ra'aytu an-nara ayanan yace koda an nuna mini gidan wuta da idona yace ma kana indi mustazad ba wani abin da zan kara na kokari bi ma'ana yana kwatanta maka ya kai makura duk abin da ya kamata ya gurgurun hali yana yi to wannan kuma haka ya kamata ga dukkan mutum mai imani ya zamanto ibadar da kake yi babu wani reserve da kake bari kawai makura ne duk abin da zaka yi sallah ce zaka yi kayi ta ka kure adaka ta zama ta karshe azumi ne zaka yi karatun Qur'ani zaka yi duk wani aikin da zai sa ka samu kusancin Allah ka yi shi da gaske kar kai da wasa wa qala abu hamza rahimahullahu ta'ala kama fi tazkirati al-huffaz law qila li sa'a yake cewa law qila li safwan ibn sulaym as-sa'ata aw as-sa'atu gadan idan da aka ce wa safwan ibn sulaym dai daga cikin magabata ai tashin kiyama gobe ne kawai ne zo a ce maka gobe za a tashin kiyama ko kuma a gobe za ka mutu yaya sai ka daura sabuwar alwalahu eh ka samu wuri ke bancacce ko ka huta daga garin watakila ka je can kai ta fafatawa yace inda za a ce mishi kiyama za a yi gobe yace ma kana indahu mazidu amali ba abin da zai kara a cikin aikin shi dama abin da yake yi kenan aikin kenan dama da ba wani duniya ba ce ake bi ko kuma wani tunanin a saka kawai dama wannan shine tunanin ya za a yi Allah ya yarda da ni to in ma mi aka bashi labari bakin makurar abin da zai iya yi kenan gaskiya wajibi ne ga dukkan mutum mai imani mu zamanto masu kokari matuka a wajen bautawa Allah subhanahu wataala saboda rayuwar nan ba wani abin da yake da kata a cikinta mutane da yawa muna tare da su ana ta harakoki ana ta rayuwa bai kadarta maka shi zai mutu ba amma yi babu shi wa kana umayr ibn hani yusabbihu kulla yawmin 100,000 tasbihatin wannan ɗaya daga cikin magabata yana yin tasbihi subhanallahi kawai sai yayi 100,000 100,000 100,000 zai yi tasbihi malam mawallafin littafi ya ce wa nahnu rubama yamurru al-yawm yawmu kuma a yau yana yiwa wunin ya zo ka to kam ya wuce wala nusabbihu bumu yi tasbihi ba hatta tasbihatan wahidatan fil yawm subhanallahi so ɗaya baka faɗi ba wunin zai wuce gaba ɗaya shi sai mutum ya zauna ya tasbihi 100,000 malace fi hin a daidai lokacin da annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kala yace fi ma yarwihi at-tirmidhi daga abinda imam at-tirmidhi yazo da shi manzo Allah yake cewa man qala subhanallahi al-azim wa bihamdihi duk mutumin da yace subhanallahi al-azim wa bihamdihi tsarki ya tabbata ga Allah mai girma godiya ta tabbata ga Allah in ka wadi wannan kalmar subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wa bihamdihi a dalilin fadan wannan kalmar guri satlahu nakhla fil janna sai an shifka maka iccen dabinuwa a cikin gidan aljanna dan ka ce subhanallahi alazim wa bihamdihi to in ka wadi so 100 icce nawa gare ka a ce din rayuwanka aka dan ka ce subhanallahi wa bihamdihi ko kuma kamar da yake cikin azkarus sabah subhanallahi wa bihamdihi kawa nawa kawa 100 in ka wadi dai sai an shifka maka iccen dabinuwa a cikin gidan aljanna iccen gidan aljanna wa in washi za a samu doki na kirki ya rika gudu yana gudu karkashin inuwa ɗaya kan yahuta sai ya shekara 70 yana tafiya kace subhanallahi wa bihamdihi an shifka maka iccen dabino a cikin gidan aljanna yana nan kai yake jira inuwoyinka ne mallakan ka ne wurin da Allah yake bace maka ne iya yanda ka hodi iya abin da zaka samu to duka ga sanan kage aiki ne wanda yake iya da sauki da haka mallaka yace fa kam dayya'na min nakhil yace dabino nawa muka tozartar muka rasa dabino nawa aka rasa kace subhanallahi wa bihamdihi kawai ka duba karancin kalmomin da saukin hadin su a saman halshe amma shedan sai zai guwaye ka Allah taimake mu wa qala abubakar ibnu iyash ko kuma ibnu ayyash rahimahullahu ta'ala yace khatamtu alqur'ana fi hadhihi azawiya 18000 khatma yace a wannan wurin da kuke gani mana a wannan kewayen ko wannan masallacin da nake ciki yace na sabki alqur'ani 18000 su 18,000 sabkan qur'ani 18,000 ne mai sauki ne ga mai yi sannan kuma zai zama tashin hankali da wani abu wanda za ka ga kamar wani impossible ne ko mustahil ne ga wanda baya yi wanda ya ɗauki wannan abin shi ne rayuwar shi yanzu misali a ce kawai a wuni a cikin awa 24 na awa 2 rak za ka daga karanta Qur'ani Allah kaɗai ya san abin da za ka yi kafin rayuwar ka ta ƙare a ce duniyar Allah awa 24 ne ko raba su wasu awoyin rabin ma ɗauki ba ma duniyar ka ɗauki awa 2 rak ya zamanto za ka zauna ka karanta alƙur'ani mai girma wallahi abin da za ka yi a cikin rayuwarka Allah kaɗai san yawan shi to amma aikatawan shi ne tashin hankali ka gani ya sabke ƙur'ani su 18,000 malai ce wa haka za badar alƙawm haka hau waɗannan mutanen inda za a riƙa baka labarin suka riƙa gaugawa wajen aikata aiki managarci me yasa makhafata an yufaji'ahum al-ajal saboda tsoron kar da ajalin su ya musu bazata mana yana cikin rayuwar ajalin ya zo wabbe dauke shi saboda kar ajalin ya musu bazata to dama a shirye yake duk wani malaf da ya san yana da alaka tsakanin shi da Allah a malaf ne wanda yake ya daidaita shi mana ya daidaita dusiyar shi tsakanin shi da Allah kuma kai ne zaka daidaita ma kanka ba wanda zai daidaita maka fa bazalun nafsa suka bada kokari suka bada ransu wan nafis suka bada duk wani abu mai tsada li annahum ya'lamuna anna ma 'indallahi khayrun wa abqa saboda sun san cewa abin da yake wajen Allah shine mafi alheri kuma shine mafi wanzuwa shine abin da zaka mutu ka iske shi kai ba mutu kana zawwa mutuwa daga lokacin zaka gane cewa kai alhamdulillah mala'ikun za su dauki ranka za su rika cewa kar kai bakin ciki kar ka damu ka'ida da wannan gidan na jaraba tashin hankalin duniya da fitintunu da waye ne ka kare daga yanzu la khawfun alaihim wala hum yahzanun ba tsoro ba bakin ciki kar ka ji komai waɗanda ka bari a baya su ma bar su da Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kula maka da su diyanka ne matanka ne wane ne in dai kai abin da ya kamata to inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala wannan shine abin da yake wanzazzai abin da zai ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala al-labidi ɗaya daga cikin magabata yake cewa wajadtu ba'da maut abi ishaq yake cewa al-jinjiyani rahimahullahu ta'ala ruq'atan yace na samu bayan mutuwar abu ishaq yace na samu wani abun rubutu ruq'a shine kaman fata da ake yin rubutu rubutu wanda ake adafa a fata ne ake shi ba takarda bane yanzu ga takardan nan ga tawadda ta rubutu fit kadago dal goma karayon kadago za a saida maka shi ga haske in ba babu a gidanku ko a saman titin na akwai shi amma abin da za a rubuta ne babu Ibn Taymiyyah akwai littafin da ya rubuta da hasken horon wata. Mutum zai je wajen mai gurasa, sayan gurasa, a bashi gurasa saboda takardan da ake sa kosan a ciki ita yake so. Ya rubutu. Ibn Taymiyyah da aka sa shi kaso a jikin bangon gidan kason aka sa shi an a saman bango yake rubutu. Saboda tsabagen babu abin rubutawa, amma a yau duk wanda zai magana da sunan musulunci wannan bawon Allah, Allah ya masa, Allah ya mai kunya ta ilimi kamar yadda almajirin shi Ibn Qayyim yake faɗa. Yace ka annal ilma wudi'a nusba aynai, kai ka ce ilimin kamar a gaban shi aka aje kawai ga sunan wannan fiqhu ne, wannan tauhidi ne, wannan wane ne, wannan kaza ne, kawai ya dauki wanda ya ga dama ya aje wanda ya ga dama kuma yi ne jaridar rana daga cikin tarjumar rayuwar shi mahaifiyar shi za ta kawo abincin shi aje, sai aje abincin rana in aka kawo na dare bai taba na ranan ba. Kuma yana zaune fa, yana zaune in ma nazari in ma rubutu, in ma nazari in ma rubutu, mu kuma yanzu kawai tuwo ne muke nema. Shi ne hana mu komi duk wanda yake duka tunanin bai wuce tuwo ba, da wanda yake karhin abin a hakika, da wanda bai kare shi ba, kowa ne tunanin shi yufakkir an ta'am, afkar qasira, tunani ne takaitacce akan kawai abinci. Tuwon za ka aje na rana ya isko, na dare ya isko, na rana a aje ba taba shi ba, amma har ayo ana ambata su, kuma ana musu addu'a, kuma sun bar abin da sun ma duniyar musulunci hidima. Kai kuma ka gama cin tuwon ka ta yi, baka bar komai ba. Allah shirye mu. Malik ya cewa an bar ruqa, ya bar wata fatar take dauke da wani rubutu, tahta hasiri hasira, karkashin tabarmar da yake kwance, maktubatun bi khatihi, wanda wannan amma ake kira shi da fatan nan, maktubatun akwai rubutu a cikin shi, bi khatihi, da rubutun shi Abu Ishaq din nan da ya rasu. Yake cewa rajulun waqafa lahu waqafa lahu hatif aw waqafa lahu hatif faqala lahu ahsin amalaka, mutun ne aka zo aka tsaya ake ce mishi gyara aikinka, faqaddana ajaluka, a rubuta a cikin wannan abin da aka bari haqiqa ajalinka ya kusanto. Faqala li, sai yake ce mini waladuhu, dan shi wannan mutum wanda yake na Abu Ishaq kenan, dan shi yake cewa shi wannan Al-Labidi, yace mishi innahu kana idza qasara fil amali akhraja ar-ruq'a fa nazara fiha wa raja ila jiddihi. Yace bari in baka labari, wannan takardar da mahaifina bari, duk lokacin da naji na takaita a cikin ayyukan alheri, ina huddo wannan takardar, fa nazara fiha, sai in yi dubi zuwa ga takardar nan, daga kallon takardar da abin da yake cikin ta, abin da aka rubuta na ilimi a cikin ta, yace wa raja'a ila jiddihi, sai ya koma zuwa ga kokarin da ya saba yana yi. Yana kaga abin da baban shi bar mishi ba tarin milayika ba, ko tarin gidaje, ko tarin wane ne, a'a abinda din ya kalla ne zai kara musu tsoron Allah. Akwai wata wasiƙa da Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya rahama gare shi ya rubuta wa ɗaya shi, wallahi wasiƙa ce malam wanda take maka nuni akan cewa waɗannan mutane akwai alamu masu ƙarfi cewa mutanen Allah ne, ba wani magana bane akan duniya. Akwai takarda nan inda ka karanta ta, ba wani magana bane akan duniya ba, ko kuma kula da duniya, a kawai diyashi ce yake ma nasiha. Ya rubuta mata wasiƙa, a cikin wasiƙar gaba ɗaya babu hirin duniya, magana ce ta akan ya ji tsoron, ka ji tsoron Allah. Yake cewa Ibnatul Aziza, ya ke diyata mai daraja, ya rubuta wasiƙar a 3 ga watan 2 shekara ta 2002 kenan, yasa a sama an tatkin, yace Zainab Ja'far, yace assalamu alaikum wa rahmatullahi, yace kaifal hal, kenan ya yanayinki, wa kaifal dirasa, ya karatu, arju kullu shay'in yasiru ala ma yuram, yace ina tsammanin komai a cikin al'amuran ki yana tahiya yanda ya kamata. Yace yasurruni, yana faranta mini rai, an ukhbiraki, in baki labari, bi annani qad wasaltu as-sudan ila as-sudan, yace na shigo Sudan. Yace tana Zainab tana karatu a Sudan, wanda yake kallon Africa TV, zaka ana kiranta, ana wasu shiri, Zainab Ja'far Mahmud Adam tana taimaka sosai a bangaren da ya shayi la, sai ma zamantakewa ita da su malama Juwariya, yace ila sudan bi khairin wa afiya yace walakinnani sa'udu ila saudiya yace na shigo sudan amma zan koma saudiya marratan ukhra karo na daban me yasa zan koma li ada'il hajj saboda yin aikin hajji yace usiki ila miki wasici bi taqwallahi akan kiji tsoron Allah fi sirri wal alaniya abayyananki da kuma a koyenki ya zamanto kina da tsoron Allah a cikin rayuwarki yace kuma wa usiki ina wasicinki bi kasarati tilawatil qur'anil karim ki yawaita karatun alqur'ani mai girma yace wa ada'is salawatil khams ina jan hankaliki akan yin salloli guda biyar fi awqatiha a farkon lokacin su yace wal ijtihad sannan kuma da bada kokari fi talabil ilmi a cikin neman ilimi yace wa hifzil qur'ani da kokarin harrata alqur'ani kama usiki kamar yadda nake miki wasici bi ta'ati ummiki kima mahaifiyarki da'a duk abin da tace miki kiyi ki aka ce ki bari sannan wa sabri ala ta'amuli ma'a ikhwaniki kiyi hakuri akan mu'amalantan yan uwanki kanninki ne yayinki ne rayuwa da su kiyi hakuri yace wa sa'udu ilaykum ba'da alhajj insha Allah idan na kare aikin hajji zan komo zuwa gare ku yace ma'a salam abuki ja'far mahmud adam al-khartum yace as-sudan to ina magana duniya take ko kuma ga wasu magudan kudade ga ko kuma ga yana za a duka magana ce ta sallah karatun qur'ani hakuri a cikin zaman takewa to shi ma wannan ba Allah ga abinda baban shi bane mishi in ma yayi kasala in ya doko ya duba kawai sai ya ji kokarin shi ya karu Allah taimake mu ina ne zamu tashi na'am malatu wa qala sufyanu thauri sufyanu thauri yake cewa ra'aytu shaykhan fi masjid kufa fi masjid al-kufa yace naga wani lattijo a masallacin kufa yaqulu yana cewa tsohon yake cewa ana fi hadha al-masjid mundu 30 sana yace ina wannan masallacin yau shekara 30 antaziru al-maut ba abinda nake mutuwa kawai nake jira kenan aikin shi kawai ibada ce an yanzila bi mutuwa nake jira ta zo ta same ni yace law atani yace ma amartuhu bi shay inda mutuwan nan ta zo ma amartuhu bi shay da ban yi umarni da komai ba wala nahaituhu an shay ban hani ba zan yi hani akan komai ba bi ma'ana kenan yana shirye kawai jiran ta ne yake kenan duk alaka tsakanin shi da Allah gurgudu yanda zai iya yayi alaka mai kyau tsakanin shi da Allah yace wala li ala ahadin shay yace ba ban ni da komai akan kowa sannan kuma wala li ahadin indi shay ko ba wani wanda yake nuna ba waje na mutuwa ta zo bismillah to yanzu akwai tambaye kai a ce mutuwa za ta zo maka haƙin mutane nawa yake saman kanka Allah ya rahama na su bala ce wa qala al-qaqa'u ibn hakim qaqa'u ibn hakim yake cewa yace lawista'adattu yace laqad ista'adattu lil-maut mun 30 sana yace na shirya wa mutuwa tun nan da shekara 30 falau atani inda ta zo mini yake cewa ma ahbabtu ta'khira shay'in an shay'in bazan so jinkirin komai ba dan komai kenan duk abin da ya kamata in yi dama a sama shi nake malike cewa ma zala yalhaju bir rahili wa zikrihi shi wannan bawo Allah alqa'a ibn hakim da wanda yake tahiya akan tsare shi ma zala bai gushe ba yalhaju bi ma'ana yudawu dawama ala zikri ya dawama akan ambatan bir rahil akan tahiya kenan dama tunanin shi kenan ya san duniyar da yake ciki ba dawama zai ba yace wa zikrihi da ambatan mutuwan nan dama abu ne wanda yake bai gushe ba a cikin shi yace hatta ana khabibabihi aljumala aw jumal aw jamal afan aiwa hatta ana kha har sai da yazo ya tsaya bibabihi a kofar gidan shi aljamal ko kuma kace jumal ma'ana mutumin da yake kula da raƙumma wajen tahiyya kenan shi dama a shirye yake daga an zo aka ana kha yani aqama aka zo aka tsaya da taguwa kofar gidan shi aka ce huto mu tai ka hutuwa zai babu zance a ga can me ne ban kirtsa shi ba a ba a hado kaza ba a bar ko kaza ba babu wannan dama jira yake yace fa asabahu sai wannan mahayin nan ya same shi ko kuma wannan mutuwa ta same shi mustaqizan afalke yake dama mutashammiran ya kimtsa ya dar mai tsatsan shi sosai dama a shirye yake yake cewa za uhubatin yake cewa lam tulhihi al amal dama ya kasance za uhubatin ma'ana za isti'dadin a cikin shiri yake lam tulhihi bai shagaltar da shi ba al'amalu gurace-gurucen rayuwa dan ba kimtsa yake aka ce bismillah ba kawai tahiyya zai mali ce balkanu kai bari ma dai su ho magabatan nan sun kasance ya harisuna suna kwadayi alat tazawud min at-ta'ati hatta fi akhir lahazati hayatihim akan dokan guziri na da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala har akan gaba ta karshe a cikin rayuwarsu yaqulu abu abu muhammad yake cewa yaqulu abu muhammad al-jarir aywa al-jarir rahimahu Allah ta'ala abu muhammad al-jarir yake cewa kuntu waqifan ala ra's al-junayd wani ɗaya daga cikin magabata ana kiran shi da sunan junayd ɗaya daga cikin mutanen kirkin suka rasu yake cewa na kasance ina tsaye wajen kanshi fi waqti wafati a lokacin da yana dab da fitar rai wa kana yawmul jumu'a kuma ya kasance ranar juma'a ce wa huwa yaqra'u al-qur'ana yana karanta qur'ani shi junayd fa qultu lahu sai na ce mishi ya abul qasim ya kai baban al-qasim kenan ya kai junayd irfaq aw irfiq bi nafsika ka tausaya wa kanka fa qala ya aba muhammad zai ce ya kai baban muhammad ra'aytu ahadan yake cewa ra'aytu ahadan ahwaja minni fi hadha alwaqt yake cewa fa idha yake cewa huwa za tuwa safhati yace mishi ya kai abu muhammad yana ce mishi tausaya wa kanka ka rage karatun nan yace ya kai abu muhammad ra'aita ahadan shin kaga wani mutum a rayuwar nan kaf ahwaja minni wanda yake ni buƙatuwa fi hadha alwaqt a wannan lokaci akan aikata aiki alheri yuwa ya kai ni son a aikata alheri a wannan lokacin da nake fama hukar rai yace huwa za tuwa safhati gashi wa ana nada takardar aikina kenan kaga karshen rayuwa kuma yana ta kokarin karatun alqur'ani mai girma saboda ya cika shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana karanta qur'ani Allah ya amshare shi ya zo karshen suratul fajr ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wannan suka rubuta tarjuma shi haka suka rubuta wa qala bishr ibn abdullah an-nahshali yake cewa dakhalna ala abi bakr mun shiga wajen abubakar an-nahshali yake cewa wa huwa fil maut yana dabda ya mutu wa huwa yumi'u bi ra'sihi yana nuni da kanshi yana nuni yarfa'uhu yana daga kanshi wa yad'uhu kuma yana sabke kanshi haka ka annahu yusalli kamar yana sallah kamar alama mutum mai sallah fa qala lahu ba'd ashabihi sai wasu daga cikin almajiran shi suka ce mishi fi mithli hadhihi alhal rahimakallah Allah maka rahama yanzu a irin wannan lokacin ma sallah kake lokacin da ya kammala yake ce musu innani ubadiru tayyis sahifa ina gaggauta aikata aiki managarci ne kan annade takardata mali ce balinzur kai bari ma dai kai dubi zuwa ga li hadha almawqif aljalil li umayr ibn habbin humam kai dubi zuwa ga wannan sahabin nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine umayr ibn humam al-imam muslim yazo da hadisi daga anas dan malik Allah kadir da gare shi yake cewa innahu fi ghazwati badr ya kasance a cikin yakin badar lamma dana al-mushrikun lokacin da mushrikai suka gabato suka tinkaro qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama manzo yake cewa qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard futashi ku zabura zuwa ga aljannar da fadin ta fadin samai da kasai ne girman ta yahi girman samai yahi girman kasai sai wannan ɗaya daga cikin wannan sahabi yake cewa shi Allah Umayr ibn Humam sai faqala yake cewa na'am yace kwarai faqala Umayr sai Umayr yake cewa bakhin kamar kalma ce ake ambatawa kaito faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake cewa ma yahmiluka ala qawlika bakhin me yasa kake cewa kaito qala sai wannan sahabi Umayr sai yake cewa la a ya ma'aikin Allah wallahi ina rantsuwa da Allah ya Rasulullah ya ma'aikin Allah ban faɗi wannan kalmar ba illa raja'a an akuna min ahliha so ne nike in zama daga cikin ƴan aljanna shi yasa na faɗi wannan kalmar qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innaka min ahliha kana cikin ƴan aljanna wannan mutumin da ya ji wannan kalmar fa akhrajat maratin min 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 yake cewa min qaranihi sai ya huddo wasu ɗan dabi ne daga cikin burgamin shi dan zakumin shi faja'ala ya'kulu minhunna ya dan fara cin wannan dabino summa qala sai yace kai la in uyitu inna rayu hatta akula tamarati hadhihi har in gama cinye wannan ɗan dabinan yace innaha la hayatun tawila yace wallahi na rayuwa mai tsawo farama bima kana ma'ahu min at-tamri sai yayi wurgi da waɗannan dabinan da suke hannun shi gaba daya summa qatala hatta qutila ya shiga ya rika yana kashewa har aka kashe shi waɗannan su ne sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna ce zige ne bayan wa al-khatima karshen litafi malice nas'alullaha husnaha lokacin sura tayi nas'alullaha husnaha muna san malice muna roƙon Allah ya sanya mu karshen mu wata zaman to karshe ne mai kyau yace uzakirukum biqauli rabbil alamin a karshe dai ina mai tunatar da ku fadar Allah ubangijin halittu haisu qala fi kitabihil karim lokacin da Allah yake ambata a cikin littafin shi mai daraja ya ayyuhal insanu ya kai dan adam aw ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq ya ku mutane ku sani cewa alƙawarin Allah gaskiya ne fala taghurrannakumul hayatud dunya kar ta rude ku rayuwar duniya wala yaghurrannakum billahi algharur kar ya rude ku game da Allah mai girma da buwaya algharur wanda shine shedan mai rudi kar ya rude ku ka sani yanda ka zo tahiya zaka yanda akai babu kai za a zo a wani lokacin da kuma babu kai duk yanda kake takama da duk abin da kake takama da shi in kirki ne in yace in ba mi kake takama da shi yanda babu kai aka same ka haka za a zo a wani lokacin kuma da babu kai daka kar ya rude ka shedan ya raba ka da Allah subhanahu wataala mal yace fa duniya da kuke gani dara gurur gida ne wanda yake na rudi faman shughila biha duk wanda ya shagaltu da duniya fa huwa al maghrur wannan mutum shine rudadde wal ayyamu kwanakin mu tasra'u wa tadur suna gaugawa kuma suna kewayawa an ce maka yau subdu satin sama subdu satin wane ne kaza har a zo ayi wata subdun da babu kai tadur suna kewayawa wal umru yadhhab kwanakin ka tahiya suke wala ya umru duk abin da yake a cikin kwanakin ka baya dawowa wa ma'a kulli taliqati shamsin a duk lokacin da rana ta hasko yunadi al-yawm wannan ranar da ta hasko tana kira wa yaqulu tana fada ibnu adam ya kai dan adam inni yawmun jadid ni rana ce sabuwa full wa ala ma ta'malu fi ya shahid kuma dangance da abin da kake aikata zan yi shaida wa idza zahabtu wa idza zahabtu anka idan na tahi na kare na barka take cewa lam arji ilaika ba zan sake komowa ba dubunin Allah rana idan ta huto sai ta fadi wa dan adam haka ni rana ne sabo na huto idan na tai ba zan sake komowa ba faqaddim ma shi'ta tajiduhu bayna yadayka ka kaddamar ka gabatar da abinda kaga dama zaka same shi a gabanka wa akhir ma shi'ta ka jingirta abinda kaga dama ka kiyin alherin falan ya'uda abadan ilayka wannan wunin ba zai sake komowa zuwa gare ka ba kenan ta rage gare ka kamar da Bahaushe yake cewa ta rage ga mishiga rijiya ko eh ya shiga ta inda ya ga dama ya shiga malai ce fa ghafala kathirun minna an hadha daiwa daga cikin mun rafkana akan haka fa akhadha yalhaz kaga mutun yalhaz yana shesheka irin yanda kare yake shesheka biya gaji bai gaji ba kowane lokaci a cikin shesheka yake yana huddu halshe to daka zaka samu malai yake cewa zaka samu da yawa sun rafkana suna cikin wannan hali na gajiya wara al malazzat a bayan jin dadin duniya walingimas fi shahawat da nutso a cikin sha'awa na duniya dukiya ce mulki ne harakan mata ne harakan yaudara ne harakan menene wal wuqufil muharramat sannan kuma da afka wa duk abin da Allah ya haramta fatudayyu al awqat sai alalata lokacin gaba ɗaya anan sannan kuma wa tufnal a'mar alalata shekarun a zagonye su a banza an yi shekaru kaza amma ko ba abin da aka aikata na alheri mazalla ke cewa laqad a'zara Allahu ila mri'in akhara umrahu 60 sana Allah ya gama uzuri ga bawan da yake shekara 60 to sai ka samu mutun yayi shekarun waɗannan amma ko ba abin da ya kaddamar a ciki da haka manzon Allah ya ce khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alheri a cikin mutane shine wanda Allah bashi tsawon rayuwa kuma Allah ya taimake shi aikata ayyuka managarta wannan shine mafi alheri a cikin mutane Allah taimaka mana da gyarawa wa yatihi almaut faja'a haka kuma mutuwa za ta zo mishi fuja'a ko faja'a kwatsam ba za to ba tsammani bai yi tsammani zai mutu ba sai a zo subdu ta sama bayana fayajtami'u alayhi hasalata sakarat almaut sai ya tahadu akan wannan mutumin radadin mutuwa ma'a hasaratil faut tare da asara da radadi da takaici na cewa ya bar lokutan su lokutan su mutu bai aikata alheri ba fayasrahu qa'ilan daga mutuwa tazo ana faman za a shirye shi sai ya rika ihu yana ihu yana cewa rabbirji'un ya Allah abaido ni abarni a kyale ni la'alli tabbas a'malu zan aikata salihan aiki managarci fi ma taraktu game da abinda na bari a baya ban kula ba da shi yanzu zan kula Allah ce kalma ce huwa qa'iluha shi yana fadanta amma ba abinda yake jira shi in ba wata jahannama ba to kaga yanzu da kake da shine damanka yanzu da nake da shine damana a mu aikata abinda zai sa mu wanye da Allah lahiya yaushe a yanzu a yanzu fa ya ghafilan an nafsihi ya rab kanan ne game da kanshi amruka ajib al'amarinka akwai abin mamaki a cikin shi ya qatilal hawa ya kai wanda son zuciyarka ya kashe ka da'uka gharib tutanka iya da abin akwai abin mamaki a cikin shi dan me zaka kai kanka da kanka halaka ya tawilal amal ya kai wanda kake tsawaita guri satud'a fatujib za a kira ka kuma dole ka amsa wa hadha an qalil wannan kiran fa yana nan a kusa ba wani nesa bane ba wa kullu atin qarib duk abinda aka ce zai zo wallahi yana kusa duk abinda aka ce yana zauwa to iyar a kusa yake in kwana nawa ko wata nawa ko shekara nawa aka bashi ka san da dole ka mutu to wannan mutu za ta same ka daka me ya kamata kai ka aikata ayyuka managarta kafin mutuwa ta zo maka malai ce halla tazakkarta lahdaka ina ma a ce kana tuna kabarinka da za a saka wa kaifa tabitu wahdaka yanda zaka kwana a cikin wannan kabarin naka ka iya darurruka da zaka yi kai kadai babu kowa tare da kai yanzu ka duba ka je wuce makwantan nan mutane ne wanda sun yi ka daraja sun yi ka komi sun mutu suna a kwance kaman ba a yi su ba kuma an yi su kuma la'alla kai ma ka rayu tare da su amma a yau babu su yanda babu su din nan kai ma mutuwa ba mance ka ba za ta yi tana nan ta yi kanka ganinka da kai kana lumfashi a yanzu lokacin da Allah ya dokan maka ne bai kare ba lokacin da Allah ya kadarta maka rayuwa a cikin shi ne bai kare ba dan ka rika tuna wannan lokaci wayubashira sara khaddaka ka tuna lokacin da za a turbuna kumcinka kumatinka a turbuna su a cikin rairai a cikin ƙasa haka za a zo kwana ɗaya kwana biyu ka kumbura ka washe babu zancen likkawar da aka samu ka babu zancen kaza wa taqtasimu didan jildaka sannan kuma a tsutsa za su rika ciccira ko su rika shiga suna huta a jikin fatarka kai inda da kake faman dole sai ka ci tuwo dole sai an yi wane ne ka ci haram saboda kai kyau kai kiba kai haske kai wane ne tsutsa za ta koma ta ci wannan abu ويضحك المحب بعدك duk mutumin da kake gaina tsananin kaunarka wallahi sai ya dariya bayanka ba ta ga wani ya hasa dariya saboda wani ya mutu ba shi kwanaki din yanda mutuwar ta maka zahi wata ran kai ga wannan mutumin yana gaggaba dariya bakka ta shine aka mishi mutuwa a lokaci kaza nasiyan anhu yana mai mancewa game da shi wanda ya mutun nan ba'daka bayanka wal ahlu su kuma iyalinka ya iyanka ne a matanka ne muzwajadul mal ay munzu aw wajadul mal tun lokacin da aka ka mutu suka samu dukiya ma wajadu faqadaka musu samu barasa ka sun samu dukiya ta shigo cikin hannunsu to shikenan ma wajadu faqadaka wannan rasa kan da aka yi kan ku same shi ba kaman ba ayyuka ba da wannan duke zai amfani ma la'alla ya aure ko gidan da ka bar mishi ka je ci gada a ciki zai ka amara shetari dan ka ajje hankalin ka bautawa Allah subhanahu wa ta'ala kar wani ya hana ka yin abin da ya kamata da sunan addini malika cewa ila mata wa hatta mata tatruk rushdaka yake cewa ila mata wai har zuwa yaushe wa hatta wai har yaushe mata har zuwa yaushe ne tatruk zaka bar rushdaka shiriyarka ka kama wani abu wanda yake hayaniya ce ta rayuwa yace ama tuhsin shin ba zaka kyautata au ama tuhsin ba zaka kyautata ba an tuhsina qasdaka ka kyautata manufanka game da Allah subhanahu wataala al'amru jiddun mujid shi al'amarin nan na mutuwa wani kokari ne wanda tabbas akwai shi zai zo imana wani tafarki ne wanda ba makawa tabbas zai zo gasken da gaske ne gaskiya ce dan adam sai ya mutu falazim daga ka lazimci jidduka kokarinka a cikin rayuwa dan kaga cewa a lokacin da ka zo mutuwa ka wanye da Allah lafiya mali yace akhil habib ya kai dan uwana masoyi almautu mutuwa da kake gani ita ce awwal waridin alayka shine abu na farko da zai zo zuwa gare ka wal qabru shi kuma kabari aqrabu minka ilayka ya hi kusa da kai zuwa gare ka bi ma'ana a kusa yake da kai fasta'id ka shirya lisafarika game da bulaguranka zuwa ga Allah wa ta'ahhab kai kokari ka samu kai kimti lirahilika saboda bulaguran da zaka yi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yace wa haula jahazika min almanzil sannan kuma kai kokari ka tanadarwa masabcinka da zaka yi allazi anta anhu za'in wanda zaka tafi zuwa gare shi za'in yani rahil ai anta tarhalu ilayhi ka gyara wannan gidan da zaka tafi zuwa gare shi shine gidan lahira sannan kuma ilal manzil allazi anta fihi muqim a ina zaka gyara wannan gidan naka na gobe a cikin mazamuninka da kake a yanzu rayuwarka da kake a yanzu anan ne zaka gyara gobenka ba a ce sai an mutu za a gyara a kahin an mutu ne za a gyara daka wala taqtar karka rudu bimaqtar bihi albatiluna qablaka game da abin da ya rudi mutanen banza kahin kai min tuli amalihim tsawon abin da ya shafi gurace-gurace fa qasaru sai suka takaita an rabbihim game da ubangijinsu wa zadahum fa qasaru an rabbihim yake cewa wa zadahum fanadamu aw fanadimu indal maut waɗannan mutanen sun takaita an rabbihim game da ubangijinsu wa zadahum ubangiji ya kara musu lokutan da ya kamata a ce sun gyara amma suka gyarawa a dalilin haka fanadimu sai suka yi nadama indal maut a lokacin da suka zo mutuwa a shaddan nadama mafi tsananta sannan kuma wa asafu suka rika kaito ala akan tadyi'il umri lalata rayuwarsu suka yi gaba ɗaya a shaddal asaf takaici mafi tsananta falan nadamatu indal maut tanfa'uhum ka sani cewa wa nadama da suka yi a lokacin mutuwa wannan baya amfanar da su da komi sannan wala hamidu anfusahum ala taqsir kuma su kuma ba za su ma kansu godiya ba akan rishin bautan Allah takaita da suka yi sai dai su rika zagin kansu da kansu malati nida'un kira ayyuhas sakranu bil amal ya kai da ka rasa hankalinka ka shayu game da abin da ya shafi gurace-gurace yace qad hana ar-rahilu ka sani fa lokacin tahiyyanka zuwa ga Allah ya zo wa mashibur ra'si yake cewa sannan kuma hurhurar da ta tsiro a cikin kanka yace wal faudaini lil maut dalilun sannan kuma da gashin da ya fito maka a jikin wannan kinka haɓaka guda biyu yake cewa lil maut game da abin da ya shafi mutuwa dalilu imana dalili ne wanda yake nuna cewa mutuwa za ka yi Allah ce waja'akumun nadhir haqiqa mai gargadi ya zo muku wa mai gargadin nan daga cikin tafsirin da malamai suka yi akwai hurhura duk mutuwan da ya ga fara hurhura alama ce akan cewa yana dab da ya mutu kamar yadda shi ma wanda bai hurhuran ba a kyale shi ba zai iya tahiya kahin mai hurhuran ko mai hurhura ya riga shi ko shi ya riga shi malaika ta fantabe kai hankali min raqdatil ghafla game da wartan rafkana kar rafkana ta doke ka fal umru qalil lalle rayuwa yar kadan ce watrah sawfa wa hatta kai wurigi da a gaba zan gyara a zuwa gaba zan yi kaza yace fahuma da'un dakhilu saboda su kinnan cuta ce wanda suke kaskanciyar cuta wanda za ta jayo maka kaskanci a gobe kiyama bale ce yaqulu khulaidul al-qasri kulluna yace gaba ɗayan mu kad aitsana bil maut ba wanda bai raba zai mutu kowa ya yarda iya da yake ne zai mutu yace wa ma nara lahu musta'iddan sai dai kimtsawa mutuwan ne ba kowa yake yi ba kowa ya yarda zai mutu amma kimtsawa mutuwar fa ba kowa yake yace wa kulluna qad ayqana bil janna dukkan mu mun sakankance mun yarda tabbas akwai aljanna yace wa ma nara laha amilan ba mu ga masu aike shiga gidan aljannan ba wa kulluna qad ayqana bin nar yace dukkan mu mun sakankance mun yarda 100% akwai gidan wuta yace wa ma nara laha khaifan ba mu ga masu aikin da yake nuni akan tsoron gidan wutan ba yace fa ala ma tu'rijun yake cewa akan mi kuke ballatar da lokacin ku wa ma asaitum tantazirun wai me muku saura kuke jira al maut wai mutuwa ce kuke jira yace fa huwa awwal waridin alaykum min Allah shine abu na farko da zai fara riskan ku daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan mutuwa kuma bi khairin aw bi sharrin ko tazo da alheri ko kuma tazo da sabane shi mallai yace ya ikhwatahu ya ku ɗan uwana siru ila rabbikum sayran jamila ku tahi zuwa ga ubangijin ku tahiya mai kyau ta hanyar aikata ayyuka managartan da za su sa ku samu yardan Allah subhanahu wa ta'ala mallai yace wa ba'd bayan haka fa hadha akhiru ma tayassara jam'uhu fi hadhihi ar-risala wannan shine karshen abin da ya sawwaka hada shi a cikin wannan littafi manuhar malam akan rubuta wannan yace nas'alullaha muna roƙon Allah an yaktuba laha al-qabul Allah ya baiwa wannan littafin karbuwa al'umma su amfana da shi sannan wa an yataqabbalaha minna biqabulin hasanin Allah ya amshi wannan aiki da nayi aikin amalin yace biqabulin hasanin amsa wanda yake kyakkyawa kama as'aluhu subhanahu an yanfa'a biha kamar nake roƙon Allah ya amfanar da wannan littafin mu'allifaha wanda ya wallafa littafin wa qari'aha da wanda ya karanta littafin kenan hakuma muna cikin insha Allah ta'ala yace wa man a'ana ala ikhrajiha wa nashriha da duk ma mutumin da ya taimaka ala ikhrajiha akan huddo littafin a matsayin littafi wa nashriha da yada ta yanzu taswirin da ake karantawa duk wanda ya wannan yana ɗaya daga cikin wanda malai musu wannan adda malai yace innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi Allah majibincin al'amari majibincin haka ne kuma mai iko ne akan haka mallai ce haza wannan kenan wama kana fiha min sawabin abin da ya kasance daidai a cikin wannan littafin yace fa min Allah wahdahu daga Allah ne kaga wannan yake maka nuni akan kankantar da kai da shi Abu Nida Ahmad yayi a cikin littafin shi kenan ba wani abun alfahari bane a na rubuta littafi a abun neman Allah ya yarda ne abubuwan da ya ambata mana a ciki wa'azi ne ya ma kanshi awwalan sannan kuma wa'azi ne zuwa gare mu kuma haƙiƙa a roƙon da ya ma Allah akan a amfana muna kyautata tsammahanin cewa mun amfana da wannan abin da mun karanta mallai yace abin da ya zamanto daidai fa min Allah daga Allah ne wahdahu shi kadai ba wani kokarin shi bane ba yace wa ma kana min sahwin abin da ya zamanto na kuskure a gwara rabkana aw khata'in ko kuma kuskure aw nisyan ko mantuwa yace fa minni wa min ash-shaytan wannan daga gare ni ne daga shaytan ne yace wallahu wa rasuluhu minhu a bur'a da Allah da manzon shi sun kubuta ba su ba wannan abin da ya kasance na kuskuren ne ko kuma a abin da yake na mantuwan ne ko kuma a abin da ya kasance na daga shaytan din ne abin da yake ne daidai wannan daga Allah ne kenan abin da ya zama na kuskure kuma wannan malai yace daga gare shi ne yace wa hadha bi sha'ni ayi amalin bashariyin ya'tarihi al-khata wa sawab yace wannan al'amari kamar yadda aikin dan adam haka yake dama ya'tarihi zai iya bujuro wa aikin dan adam al-khata kuskure wa sawab za a samu daidai ko za a samu kuskure malaka ta fa in kana sawaban abin da ya zama daidai yake cewa fad'u li bil qabul wat tawfiq kai da ka karanta littafin nan ka roka mini Allah Allah ya karba Allah ya bani dacewa wa in kana yake cewa idan kuma ya kasance summa khata thumma wa in kana thumma khata'in idan zaman to kuma kuskure ne fastaghfir li ka nema mini gafara Allah daka wannan magana da malai abin da ya rubuta daidai Allah amsa da gare shi abin da ya kuskure kuma Allah gafarta mishi kuma karatun da muka yi mu ma anan da mai karanta wanda suke saurare abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi abin da muka yi na kuskure Allah gafarta mana sai yake cewa wa in wajatta al'aiba yake ta fasaddil khalala idan ka samu aibi a cikin maganar da wani yayi to ka toshe wannan kofar da aibin bi mana ka kawo abin da ya kamata ka sa a wannan bangaren yace jalla man la aiba fihi wa ala ya daukaka wanda baya abu aibi tare da shi matsayin shi ya dauka shine Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda baya kuskure mal yace fa allahumma ij'al amali kulluhu salihan ya Allah ka sanya aiki na gaba daya zaman to nagartacce wali wajhika khalisan ya zaman to dan kai nai wala taj'al li ahadin fihi nasib Allah kar ka sanya wa kowa ya zaman to iya da rabu a ciki kenan kare zaman to shi da aiki wani da lada kenan Allah bashi ladan abin da yake sannan kuma wanda ya karanta aiki shi ma Allah bashi irin nashi ladan walhamdulillahi alladhi bi ni'mati tatimmu salihat godiya ta tabbata ga Allah wanda da ni'imar shi ce duk wani aiki nagari yake cika wace wa akhiru da'awana karshen kiranmu alhamdulillahi rabbil alamin lalle godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wa sallallahu Allah yayi salati da aminci ala nabiyina akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in haka kuma iyalin shi da sahabban shi gaba daya mali ce haza wallahu ta'ala a'la wa a'lam wannan kenan Allah mai girma da buwaya shine mafi sani Allah shine mafi daukaka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wannan shine karshen wannan littafi insha Allah ta'ala abinda muka ji na aiki Allah ba mu iko aikatawa kuma alhamdulillahi wannan littafi ya amfana kwarai da gaske littafi ne wanda in kana karanta ba magana huka fadi ba wani ba a kai da kake karatun ma kana ji a jikinka kuma amfani irin waɗannan abubuwa yana taimakawa dan adam ya ƙara saiti duk lokacin da ka karanta shi zaka ƙara samu wani kuzari na musamman Allah taimake mu insha Allah ta'ala kenan la'alla satin sama ya zamanto wata muhadara kahin akai zuwa ga sati na sama shi an yi so sai a sa littafi sabu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da daidai